بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وما سوء البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa da ku a daidai wannan lokaci da muke gabatar muku da shirin nan mai taken Ramadana a tarihi daga tashar Albani TV kaina da shan Allah a inda muke yin tsokaci takaitacce akan wasu ababe da suka faru a zamanin mabambanta da dauloli mabambanta na tarihin musulunci mai tsayi wannan shine kashi na 26 a cikin wannan jerin giya mai albarka wanda a yau ma insha Allah zamu dan taba tsokaci akan wasu ababe da suka faru a tarihin daulolin musulunci kamar haka abu na farko shine a shekara ta 9 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama a daidai irin wannan rana ne wato 26 ga watan Ramadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya iso garin Madina bayan kare yakin Tabuka duk da yake ba a gwabza yaki ba amma dai ana kiran shi da suna yakin Tabuka yakin Tabuka na daga cikin mashahuran yakuka a musulunci zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda ke cike da fa'idoji da abubuwa iri daban-daban wanda daga ciki shine samun wasu musulmai da kuma wasu cikin munafikan Madina waɗanda basu je yakin ba wanda bayan dawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutane suka zo suka yi ta fadan uzurorin su aka samu wasu suka fadi gaskiya shine Ka'abu da shi da abokansa guda biyu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanar cewa Allah ya ce kada a yi magana da su suka zauna cikin wannan hali na ukubar da aka yi musu tsawon kwana 50 wannan wani zance ne mai tsayi da ba zai yi a nan ba sai kuma a shekara ta 12 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin wannan rana ta 26 ga watan Ramadan sayyidina Abu Ubaida ibn Jarrah babban sahabin nan amintacce kuma komanda daga cikin mashahuran komandojin yaki a zamanin sahabbai ya rubuta wata wasiƙa ta tarihi zuwa ga Sayyidina Abubakar Siddiq Halifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aike mishi da ita zuwa garin Madina wanda a cike yake bayyana mai cewa masu leƙen asiri sun bayyana musu cewa mutanen ƙasar Sham sun nemi taimakon wato babban sarki na kafiran Byzantine da ake cewa Herakala dan su ainihin wato hadu su kawo ƙarshen zahafin da musulmai suke amma Allah bai ba su nasara akan wannan ba baya ga wannan kuma sai a shekara ta 255 a irin wannan rana ta 26 ga watan Ramadan a garin ainihin Basra aka samu faruwar wani wato tashin-tashina na rigingimu da aka fi sani da suna Sauratuz Zanj wanda talakawa da bayi da waɗanda ba su da galihu suka haɗu suka yi tawaye ma masu gari da shugabanni da iyayen gidansu an yi kashe-kashe babu ƙaƙƙautawa a daidai wannan lokaci sai kuma a shekara ta 532 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a daidai wannan lokaci a irin wannan rana ta 26 ga wata aka yi kisan gilla ba wani halifa cikin halifofin daular Banul Abbas wanda aka fi sani da suna Abu Ja'far al-Mansur ar-Rashid billahi ba Abu Ja'far na farko da aka sani ba wannan wani Abu Ja'far ne daban ar-Rashid billahi dan gidan al-Mustarshid billah wanda ya hau sarauta bayan baban shi ya nada shi waliyul ahad da baban ya rasu ya hau sarauta tun a shekara ta 529 kasance baban shi an yi mai kisan gilla ne sai wannan matashin halifa ya dauka wa kansa ragama cewa lalle sai ya rama kisan gillar da aka yi wa babansa yayi ta fadi tashi to amma bai samu nasara ba akwai halifa na daular Salajika mai suna Mas'ud ibn Muhammad ibn Malik Shah wanda sune abokan karawarsa wannan bawan Allah ya taho da sojojinsa takanas ta Kano har ya iso garin Bagadaza ya mata ƙawanya ya firgita mutanen garin shi kanshi sarkin al-Mustarshid din wato ar-Rashid dan gidan Mustarshid ya tsorata ya kama gaban shi ya cika wandan shi iska ya tafi zuwa Mosul inda ya je ya samu mafaka a gun Imaduddin Zanki to da mutanen garin Bagadaza suka ji labarin sarkin su ya gudu ya koma kasar Sham ya nemi faka a gun wani wanda ba halifa bane kawai karkari a ce amiri ne ko gwamna sai ransa ya baci manyan gari da alƙalai da malamai da masu fada aji suka hadu suka sa hannu a wata takarda ta gaggawa da nufin cewa sun cire shi daga halifanci wannan ya faru a cikin watan Ramadana na shekara ta 530 bayan hijira. Haka ya zauna tsawon shekaru biyu a matsayin kwababban sarki wanda aka tube mishi rawaninsa a wurin da yake samun mafaka a kasar ainihin Mosul. Daga ƙarshe aka samu wanda suka mishi wannan kisan gilla a irin wannan rana a kofar birnin Asfahan, kamar yadda malaman tarihi ainihin wato suka bada labari. Allah Ubangiji ya kyauta. Baya ga wannan, sai kuma a shekara ta 923 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, babban sarki cikin sarakunan daular Uthmaniya da ake ce masa Salim al-Awwal ya fitar da wata sabuwar doka wadda ta baiwa wani mutum mai suna Iskandar Onosios ya zama gwamnan Iskandariya, bayan da wato sojojin shi na daular musulunci ta Uthmaniya suka samu damar kwace wannan gari suka mai da shi cikin wato karkashin daular su. Yan uwa masu albarka, akwai wasu mashahuran malamai a musulunci waɗanda su ma tarihi ya tabbatar da cewa irin wannan rana aka haife su. Na farkon su shine Fakhruddin Razi, wanda aka haife shi shekara ta 544 a irin wannan rana ta 26 ga watan Ramadana. Fakhruddin sunan shi Abu Abdullah Muhammad ibn Umar ibn al-Hasan al-Qurashi al-Bakari, mashahurin malami ne da yake dangantuwa zuwa ga mazhabin Shafi'iyya, mashahurin malami ne masanin fiqh da tafsiri da lugal Arabiya da usulul fiqh, malami ne daga cikin manyan jigajigan masana ilmul kalam wanda ya shaye koshi a cikin ilmul kalam, har kuma daga ƙarshe ya so ya amayar da shi amma abin bai yi ba. Malaman tarihi suna cewa ya rasu shekara ta 604 ko da 5 ko kuma da 6 a bisa sabanin da malamai suka yi game da ayyana lokacin rasuwarsa. Fakhruddin Razi yana da rubuce-rubuce da yawa da ya rubuta a cikin ainihin wato ilmomi na musulunci. Mafi shaharsa shine At-Tafsirul Kabir, ko wanda aka sani da suna Mafatihul Ghaib, ko kuma kace Tafsirul Fakhruddin Razi. Sannan akwai Asasut Taqdis, wanda Ibn Taymiya ya maimai da martani akan wannan littafi. Akwai kuma littattafai dai mabambanta waɗanda ba waɗannan ba da ya rubuta su. Na biyun su daga cikin malaman da aka haifa a daidai irin wannan zamani shine wato Al-Imamu Badruddin Al-Aini, wanda aka haife shi shekara ta 762 bayan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a irin wannan rana ta 26 ga watan Ramadan. Sunansa Mahmud ibn Ahmad Badruddin Al-Aini, mutumin kasar Misr ne, malami ne mai bin mazhabin Hanafiya, kwararre a ilimin hadisi da tarihi. Ya taso a gidan malamai, yayi alƙalanci, yayi rubuce-rubuce, yayi raddoji. Da zaran an ambaci wato Badruddin Al-Aini, dole kuma a tuno da abokin karawarsa wato Ibn Hajar al-Asqalani, Allah ya gafarta musu. Su biyun sun kasance wato tsararraki ne na juna, waɗanda kuma suka samu gogayya tsakankaninsu irin wacce ake samu tsakankanin tsararrakin malamai. Akwai rudud tsakankanin junansu, akwai labarai da mulabasar da suka shafe su wanda ba mahallin a tattauna ne akai ba. Wannan malami yana da littattafai da yawa. Ya rasu a shekara ta 855 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Daga cikin mashahuran littattafan shi akwai wato sharhin da yayi ma Sahihul Bukhari, wanda aka fi sani da suna Umdatul Qari bi sharhi Sahihul Bukhari. Akwai kuma Al-Maqasid An-Nahwiyya fi sharhi Shawahidi al-Alfiya ta Ibn Maliki. Kenan, Allah Ubangiji ya gafarta musu gaba daya, Allah kuma ya musu rahama, Allah ya sa mu da su mu dace da alkhairan ko wani lokaci, musamman wannan wata na Ramadana mai albarka. Yan uwa masu albarka, kamar da muka sha ambata, waɗannan tsokaci ne kawai a takaice game da ababe na lura ko wasu mashahuran maganganu da suka faru a zamuna daban-daban na tarihin musulunci a dauloli mabambanta. Ramadana watan aiki ne, watan ibada, watan jihadi, watan kokari, watan fadi tashi, ba watan bacci ne da cin abinci da kasala da irin ababen da mutane a yanzu suka dauka in Ramadana yayi, to shikenan sai dai su sha, su yi bacci, su yi korafi, su ainihin nuna karai zuciyarsu. Allah Ubangiji ya gafarta mana gabaki daya, Allah kuma ya amsa mana ayyukanmu na alkhairi a wannan wata, Allah kuma ya rangwanta mana gazawanmu ya sa mu gama lafiya saboda kudurin lokaci zamu dakata anan wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi.